shirinmu na ƙananan sana'o yau dai ba talabi muka samu ba hula muka samu ya sunan malami.
Alhamdulillah, ni sunana Aminu Muhammad Malami. Ni ne manajan director na kamfanin Mika Foods.
Me Mika Foods ke yi?
Mika Foods kamfani ne da yake sarrafa kayan abinci. Muna yin mangyaɗa, muna yin manja, muna yin garin masara, muna yin brabusco, muna yin garin alkama.
Duk kai kaɗai?
Duk mu kaɗai.
Ya aka yi ka fara wannan sana'a ne ji hankalinka?
To alhamdulillah, bayan na gama jami'a Agric and Environmental Engineering na yi, daga baya na je na koma ne Processing Engineering. Bayan na gama na je na service a Golden Penny a Ogun State. So da na gama na ga yadda Golden Penny suke sarrafa kayan abinci, alhamdulillah na ga billions of naira da ake kashin ake samun kuɗi. Kuma gaskiya tun a makaranta ina da interest akan harkar processing, so shi yasa da na tashi kuma sai na je na koma na ƙara karatu akan processing. Bayan na gama na zo gida na yi establishing company na, na yi business registration, na gama na sai inji ɗaya na niƙa ɗaya na sirfi. Na fara yi mutane
inji sosai da muka sani,
inji na da dai da kika sani, wanda ake niƙa da shi da ake sirfi. Idea behind shi asali main product ina garin masara ne. Abinda na ɗauka a garin masara, kin san a kasuwanci abinda ke tafiyar da kasuwanci shine innovation, ci gaba, kirkira. What new are you bringing into the system? Me sabu za ka kawo a kasuwanci? Duk kasuwancin da ba a sabunta shi ba zai ci gaba ba. So da na zauna jadawalin kasuwanci, especially da na fara, kamar yadda na gaya miki na ɗan samu little experience a Golden Penny, na ga cewa garin masara tun tale-tale shi ake ci kaka da kakanni. So amma sai ta kai ta kawo cewa yanzu, saboda wahalar da ake shawarin sarrafa shi, ya jawo da samu vita ya zo sai ya kwace masa, kamar za a ce gado ya kwace masa kasuwa. Saboda samu vita duk sanda za ka yi cikin minti kaɗan za ka gama shi. Sannan kamar yanzu presently a Nigeria ba abin da aka fice irin shinkafa. Me yasa aka fice shinkafa? Cikin minti 15 ko 20 kin gama dafa shinkafa shi sai ka sarrafawa. So da na ɗauka, to me babban matsalar garin masaran nan? Duk sanda za ka yi shi sai ka kai sirfi, ka kai niƙa, sannan an zo an yi tankaɗi da sauransu. So sai na sai injin niƙa da tankaɗi da sirfi a kamfani na. Idan na ka zo irin masu manyan buhuhuna suna kawowa, sai a musu tankaɗi a niƙa a ba su siyar, su tafi da shi kayan sata, su ba ni kuɗin aiki 500,000 lokacin. Daga baya na ce, to me zai hana ni ma in gyara shi, in je in yi leda, ya zama na cewa ya zama kamar yadda saman vita yi. Haka na fara, alhamdulillah, in san komai za ka yi in dai da Allah, kuma daga cikin kake da Allah zai tallafa maka. So cikin yarda Allah, akwai wani program lokacin da ake kira, wanda federal government take yi, da ake kira UN, wani Youth Enterprise Innovation in Nigeria. Sai na nemi UN, ina tunanin sanda na nemi UN mu dubu kamar 500 ko 700 muka nemi UN. Na samu nasara, aka ɗau mutum gaba ɗaya, ina tunanin mutum 1,500 aka 500,000 UN suka ba 5 million grant. Daga nan na sai sauran injina, na gyara inda nake production, da langa-langa ce muka gina. Bayan mun gina muka fara production, alhamdulillah, haka muka fara. Daga baya na sai injin niƙa gyaɗa, nan ma na fara niƙa gyaɗa ina fitar da mai.
Na koma product ne rai wannan
sana'ata na fara 2014 kamfani na shekara hudu kenan zuwa
yanzu. Shekara hudu kana masara, kana me?
Ina shekara hudu ina garin masara, ina garin alkama, ina samun bita. Ina garin alkama ba, ina yin brabusco na masara. Sannan kuma akwai mai product, presently product hudu ne da ni.
Misali, a wata kakan yi kamar buhu nawa na waɗannan abubuwa da ka lissafa?
Ai, kamar yadda na gaya miki yanzu, to be short and precise, dai a kamfani na ina da akalla mutum 80 ko 100 da suke aiki a kamfani.
80?
Wallahi al'azim.
Shekara hudu da fara aiki.
Wallahi. Da taimakon Allah, kamar yadda na gaya miki. In fact, yanzu ma abin da nake gaya miki, akwai 'yan gudun hijira da muke sa rai za mu musu. Abin da ke gaya miki shine duk abin da za mu musu aiki. Akwai program da ake kira World Food Program, WFP. Mun yi magana da su, suna buƙatar 200 trucks na garin masara. Ni zan kai musu 'yan gudun hijira. Sannan akwai stadium da za a niƙa musu, a blending na shi tare da za a haɗa shi ma da waken suya, za a haɗa da wake da kuma abinci ne dai saboda na yara ake sa rai. 3 abu ake haɗawa da waken suya da masara da kuma akwai wani abu da suke kawo sai a hada kaman dai magara yake saboda enhancing saboda malnutrition da suke fama da shi an gudun hijiran exactly tamuwa exactly
menene kalubalen da kake
kamfani ai a kamfani na gaya miki akwai kalubale kala kala na fuskanta kuma yadda na gaya miki tun daga farawa shekara ta 1 da rabi ina neman NAFTAQ number wannan shi yasa ma ni samu karin guya nake tunanin na samu wani different wannan shekara ta 1 da rabi ina neman NAFTAQ number ban samu ba banda kabinan 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 wanda sai daga ƙarshe na samu yanzu ku liyo imagine a ce a Nigeria kana Kano za ka yi kamfanin pure water sai ka jira yin ishirin naka number a Lagos wannan duk ba haka ya kamata ba akwai mutane da yawa abokaina da muka fara kasuwanci da su wallahi lazim daga baya rufewa haƙura suka yi saboda samun wannan saliya ta
nafta ba
saboda akwai wanda ba su ga daga baya zai yana sai da injinan ma saboda ya rasa nafta number ɗin akwai wanda kuma in ba dama sai ka jajirce kuma baka isa kai kayanka kasuwa ba sai kana da wannan nafta number gashi aiki ya musu yawa so apart from this akwai abubuwa da yawa bayan wannan challenges din magana ta kuɗi kamfani sai da kuɗi baya tafiya sai da kuɗi akwai lokacin da sanda na fara kamar yadda ke gaya miki a 2016 bayan shekara ta ɗaya da fara production ana sai da masara naira 5,000 ina da jari mai ƙarfi a kalla ina da jari naira miliyan 1 kin ga with that 5,000 zan iya siyan a kalla buhu 200 za a ce kenan ko na kaya sai da take ta kawo a shekarar December sai da buhun masara kai naira 20,000 so kin ga jari na a misali jarin ka da kake da shi kake iya siyan buhun 200 yanzu ya zama jarin buhu gaba ɗaya buhu 20 so kin ga wannan ba karamin kalubale bane so kamar yadda na gaya miki gaskiya akwai inflation sosai wanda har yanzu ma in kin ga yanzu president muna siyan masara 8,000 so kafin kai stabilizing abinda manyan kamfanonin suke yanzu kamar Golden Penny da nake gaya miki sai za su iya siyan kayan shekara ɗaya su ajiye sai su siya trailer akalla 1,000 ko 2,000 a je warehouse ɗinsu a stocking a kaka so daga baya har Allah ya sa na samu dabara inda nake yi da kaka sai in siya kaya da yawan ajiye so sai in faɗi amfani da ita sai in dinga siyan ta kasuwa akwai lokacin da masarar za ta tashi ko kuma gyaɗar za ta tashi sai in fito da ta sai in siya idan na siya da ita a lokacin tunda na ɗan ƙara farashin kayana shine zai stabilize ya zama na cewa zan iya samun kuɗin da zan iya siyo wancan misali kamar a kakana sai da masara 5,000 ka iya siyan buhu 100 kin ga 5,000 a buhu 100 misali za ka iya siyan 500 kenan to idan rani ya yi rani masara nan ta koma 10,000 to wadda ka ɗauko ɗin ka siyar tunda ka ɗan ƙara kuɗi da ita za ka yi amfani sai ka iya siyo wannan 10,000 don ka yi meeting production line ɗinka tunda aƙalla misali kana da target duk wata duk rana kai za ka yi nika buhu 100 tunda kana da staff dole ya zama idan aka yi under production kai a matsayinka na mai kamfani kai zai affecting ba ruwansa su goma ne casual staff misali ko su 50 casual staff sun fito aiki ranar gaba daya dole kuwa sai ka sallame shi banda permanent staff da kake da shi bayan kalubale na registration kalubale na capital amma capital ba shi bane indai kana da strategy kana da 'yan dabaru indai kana da strategy da 'yan dabaru ba wai dole sai kana da kuɗi za ka yi kasuwanci ba wannan manyan organization sun a advise mutane matasa irinmu da suke kasuwanci su zo su nemi irinsu yanzu kamar wannan project da nake so mu yi da World Food Program ni na gani ai a labarai I saw it naga suna raba greens in fact ba sa bada gari ma akai na suka fara bada gari kuma I give them a solid idea su yasa suka yi da suka bada gari aka nuna cewa gashi suna grinding abubuwa abinci suna raban abinci so a cikin yanda gurin yake sai naga ga wani guri ana layi sai na gani sai na ce ah me yake faruwa a can sai aka gaya min cewa ai nika ake yi na kayan abinci aka ba su kinsan sai sun je sun nika so sai na rubuta write up a comprehensive write up na rubutu sosai cewa me zai hana su dinga siyan nikakken kaya sai suka bani feedback suka turo min cewa ayin suka siya nikakken kaya wata ma a warehouse din yana yin wata 6 kafin su rabar da shi so kan kin ga tun daga lokacin shi kuma gari yana expire within 6 months saboda zai iya fara kwari within that 6 months sai na ce to shikenan a makaranta akwai abin da muka kai airtight technology wanda akan shi ne processing akan shi ne wannan dina project dina shi airtight technology yanzu zaki iya siyan kayan golden penny ko dangote sai kiga ba zai kusa mobita ko kin taba experience haka kina bude shi sai kiga wannan ya shiga sai ba kwari kai a ciki abin da yasa kwarin suke zama saboda akwai iska amma wannan leda ta kamfanin yayin ta gani it's airtight sealed leda ce kamar leda pure water yanzu ai pure water duk daddewa da zai ba ki taba gani ya lalace ba saboda me ba oxygen agent of da ma lalacewa su oxygen ne da sauransu so da nan musu wannan comprehensive rate of na nuna musu ga leader ta ga yanda take suka karba suka aka experiment aka tabbatar ta with indian a cikin wannan leader zai iya shekara ɗaya bai lalace ba they invited me to abuja nazo ne submitin tender muka gama agreement da su and hopefully they will give me a supply irin wa'annan mutane yanzu misali kamar da nake ga mai expansion inda nake ga mai kana iya daukar mutum 80 a cikin shekara ɗaya akwai Oxfam kuma NGO ne na je na same su kuma suka sai kaya da yawa almost da yawa dai irin azan kuma almost za a iya cewa trailer 50 ko 80 a gure na kuma ni na musu write up ni na tura musu submission suka kuma ya musu suka karba so irin wannan abubuwan isla chasing them zaki ga kafin ka ankara kamfanin ka ya girma ya bunƙasa da junoyi
a tafi fata ina kike ganin kanka nan da aiki ko ka
to alhamdulillah kamar yadda nake miki akwai wani abu da ya dan gitta da zan iya cewa ni nan da shekaru kadan I'm hoping to be one of the zan iya cewa a yanzu ma dai with my age zan iya cewa gaskiya a Najeriya a kan yankin mu na arewa babu matashi da yake da kamfani da yake da girma ya diba mutane aiki irin nan alhamdulillah Allah ya bamu wannan so I'm hoping in dai a arewa ne in 5-10 years time in dai with this project da muke linkin san so advantage irin wannan project din sune akwai link up daga wannan sector ka samu wannan with that I'm hoping in Allah ya da zan zama one of the major employers I'm targeting akalla mutum 500 a company na in the next 5-10 years insha Allah ko kuma mutum 1000 saboda it's possible saboda with the rate of patronage da muke samu especially da wannan mutanen alhamdulillah ba abin da zamu ga ya Allah ce dai godiya
to Allah yi da nake
amin da amin
to madalla barata bashir Murya Amurka daga Kano a Najeriya